Jama'a assalamu alaikum. Birnin sanda ta kasa reshen jihar Kano ta yi gagaruman nasarar kama wani dan fashi da makami wanda aka same shi da bindigu kirar AK-47 guda biyu, harsashai guda 47 da kuma kudade kimanin naira miliyan 4,986. Abin da ya faru shine ranar 5 ga watan 8 na wannan shekara ta 2024, da misalin karfe 2 na tsakar dare, mun samu shigar da korafi daga wani magidanci da ke zaune a garin Yan Dadi, karamar hukumar Kunci a nan jihar Kano, inda ya shigar da rahoto akan cewa wasu 'yan fashi da makami sun shiga gidansa da bindigogi wanda suka rufar masa kuma suka yi masa fashin kuɗi naira miliyan 15. A daidai wannan lokacin, duk da an dukufa domin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan lokacin da ake fama da harka ta zanga-zanga, mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Salman Dogo Garba ya tada dakarun 'yan sanda tare da basu umarnin a yi kokari a toshe ko'ina, a tabbatar da an kama waɗannan ɓatagari da kuma samowa waɗannan bindigu da suke yin wannan fashi da shi. Wanda kuma a wannan rana, misalin karfe 6 na asuba, jami'an 'yan sanda suka kai ga nasarar kama wato shugaban waɗannan 'yan fashi da makami mai suna Hassan Iliya, ɗan kimanin shekaru 35, da ke garin Alhazawa, ƙaramar hukumar Musawa, jihar Katsina, wanda aka kama shi a garin Tsanyawa. Dare lokacin da yake yunkurin ya gudu akan mashin ɗin da aka gan shi a kai ya shiga daji da buhu a hannun shi, an kama shi an danne shi, wanda bayan an rike shi aka duba wannan buhun da yake tare da shi, sai aka samu bindigogi kirar AK-47 guda biyu da harsashai guda 47, sannan kuma sai ga tsababa kuɗi naira miliyan 4,986 a wurinsa. Yanzu haka kuma an dukufa domin ci gaba da bincike a babban sashen binciken manyan laifuka da ke hedikwatar 'yan sanda Bamfai a nan jihar Kano. Mai girma kwamishinan 'yan sanda yana kira ga al'umma a zamto masu kishin ƙasa, a guji duk wani abu da zai kawo rigima, rikici, fitina, tada hankali na al'umma. Haka zalika kuma a ci gaba da kula da sa ido, da inda aka ga wani motsi ko hanzari wanda ba a da shi ba ko kuma akwai zargi, a yi kokari a sanar a ofishin 'yan sanda da ke kusa, ko kuma a kira mu ta lambobin waya kamar haka: akwai 0800 324 1745, sai 0812 382 1575, sai 0900 292 926. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci. Mai sanarwa SP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakirin na 'yan sandan jihar Kano, a madadin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Salman Dogo Garba.